Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masarar mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, FM Dalol da Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 102.5 zangan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko sashenhausa.com. Masararmu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 3 yau ranar Juma'a 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, bari mu fara da kanun labarai.
To Abdulaziz, an ci gaba da jin karar harbe-harben bandaga a babban birnin Somalia har zuwa yau Juma'a, kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bandaga suka kai hare-haren bama-bamai har biyu a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin. Sudan ta kudu ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutane akalla 7 a watan Fabrairun da ya gabata, adadin da kungiyar Amnesty International ta ce ke nuna an kashe mutane da yawa a cikin shekarar 2018. Duk da cewa tattaunawarsu ta lalace a Vietnam a cikin makon nan, da alamun shugaban Amurka Donald Trump bai dauki wani abu da zafi ba akan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji abin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke cewa akan wannan zaɓe na 2019.
A irin bayanin da shi mataimakin shugaban ƙasa ne kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP ya nuna cewa akwai abubuwa da yawa da za a nuna ma kotu.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa bayan taro na musamman da aka gudanar a birnin Yamai a ranar Litinin, an cimma yarjejeniya tsakanin kasashen Sahel da masu hannu da shuni.
To lallai kuma sai mu ce alhamdulillah, tunda mun kawo bukata wajen neman miliyar guda.
Bayan haka muna tafi da shirin Americana da Muhammadu Lalo ke hadawa da kuma gabatarwa, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An ci gaba da jin karar harbe-harben bandaga a babban birnin Somalia har zuwa yau Juma'a, kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bandaga suka kai hare-haren bama-bamai har guda biyu a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Mogadishu da ke da yawan cunkoson jama'a. Jami'ai sun ce mutane akalla 20 aka kashe, wasu su 40 kuma sun jakkata a hare-haren bama-baman da kuma fada tsakanin 'yan bandaga da dakarun tsaro da aka yi. Al-Shabab, kungiyar da ke da alaka da Al-Qaida, ita ce ta dauki alhakin kai haram. Wani mai magana da yawun kungiyar ta Al-Shabab ya fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kungiyar ce ke da iko da hotel din Maka Al-Mukarrama. Ya kara da cewa dakarun gwamnati sun yi kokarin shiga ginin har su uku amma suka hana su. Har yanzu suke da iko da hotel din, a cewar Abidias Abu Musab, mai magana da yawun dakarun kungiyar Al-Shabab. Sudan ta kudu ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutane akalla 7 a watan Fabrairun da ya gabata, adadin da kungiyar Amnesty International ta ce ke nuna an kashe mutane da yawa a cikin shekarar 2018 a kasar da ke gabashin Afirka. Duka mutanen da aka kashe maza ne, a cewar kungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama, kuma uku daga cikinsu 'yan gida ɗaya ne. A wata sanarwa da kungiyar ta Amnesty ta fidda yau Juma'a, ta bayyana cewa a ɓoye aka aiwatar da hukuncin kisan, kuma ba a sanar da iyalan mutanen ba abinda ake shirin yi, sai dai kawai suka tsinci labarin an kashe 'yan uwansu. Kuma dama gashi tara taya Sudan ta kudu take kashe mutane. Saif Magango, mataimakin shugaban kungiyar Amnesty International a gabashin Afirka, ya ce hukumomin Sudan ta kudu ba sa mutunta 'yancin rayuwa ko kaɗan a yayin da suke ci gaba da yin buras a kan cewa ƙasashen duniya sun fara kawas da hukuncin kisa. Duk da cewa tattaunawarsu ta lalace a Vietnam a cikin makon nan, da alamun shugaban Amurka Donald Trump bai dauki wani abu da zafi ba akan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tunda ya kira shi shugaban kwarai. A wata hira da Sean Hannity na gidan talabijin din Fox News wanda ya yi da shi a birnin Hanoi da aka yada a talabijin a daren jiya Alhamis, Trump ya bayyana Kim a matsayin mutum mai tunani wanda kuma baka iya cewa ga inda zai dosa. Trump ya kuma faɗi cewa Kim na burge shi, haka kuma shi ma Kim ɗin Trump na burge shi. Wasu mutane na cewa haba dan me zai burge ka, na ce musu dan me ba zai burge ni ba, a cewa Trump ya kuma ƙara da cewa su duka biyan suna samun fahimtar juna. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren hotel din Metropole, an kuma shirya wani biki don sanya hannun da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi a wasu yarjejeniyoyi, amma kuma cikin gaggawa aka soke duka bukukuwan biyu kafin jiya Alhamis, abin da ya kawo ƙarshen taron kolin na biyu tsakanin shugabannin manyan ƙasashen biyu ba tare da shiri ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani hari da sanyin safiyar yau Juma'a akan wani babban sansanin soja da ke kudancin Afghanistan. Har sojoji akalla 25 suka mutu, mayakan sun kuma tafi da wasu sojoji da yawa. Jami'an Afghanistan da majiyoyin kungiyar Taliban sun ce wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai, sanye kuma da kayan soja, ciki har da 'yan kunar bakin wake, suka afka sansanin Shorab da ke lardin Helmand, inda kuma dakaran Amurka ke zaune. Da farkon harin, wani dan kunar bakin wake ya tada nakiyoyin da ke dankara a cikin motar da yake a bakin babbar kofar shiga wurin, abinda ya ba sauran maharan damar shiga sansanin da ke da tsauraran matakan tsaro. An ci gaba da gwabza fada har zuwa azahar a yau din nan, sai dai jami'an Afghanistan ba su tabbatar da cewa ko jami'an tsaro ne suka kashe tare da fitattakan maharan ba daga sansanin ko a'a, saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ya kawo tsaiko. A wata sanarwa, ofishin gwamnan lardin ya ce akalla mahara 9 ciki har da 'yan kunar bakin wake guda 3 dakaran Afghanistan suka kashe, sai dai sanarwar ba ta yi karin bayani ba akan dakaran Afghanistan da aka kashe ko suka jakata. Wata kotu mai alkalai 3 a birnin Argentina ta wanke tsohon shugaban kasar Carlos Menem daga zarge-zargen da aka yi mashi na cewa ya yi katsalanda a binciken harin da aka kai kan wata cibiyar Yahudawa a shekarar 1994. Amma kuma kotun ta tabbatar da laifukan wasu mutane da yawa bisa zarge-zargen da ke da alaka da mummunan harin ta'addancin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 85 ya kuma jakata mutane akalla 300. Lauyan da ke kare Manem ya tabbatar da cewa kotu ta wanke tsohon shugaban, amma wata kungiya ta soki hukuncin kotun tana nuna cewa gwamnatin Menem na sane da cewa za a kai harin, amma ba ta yi komi ba don ta dakatar da aukuwar wannan harin.
Gaida Maryam Dauda. To jama'a, sai ku muna aikin gafara. Yau ranar Juma'a muke 1 ga watan Maris na shekarar 2019. Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne daga Abuja, Najeriya. Baya ga ayyana zaben shugaban kasa a matsayin zabe mafi muni da aka taba yi a Najeriya cikin shekaru 20, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da alƙalumma da tace za ta kai kotu a sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a ranar 23 ga wannan wata. Wakilin muryar Amurka Abuja, Madina Dauda, ta aika mana da wannan rahoto.
A lokacin da yake wa manema labarai jawabi, ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP, Umar Sani Dekat, ya ce jam'iyyar za ta shigar da ƙara kotu akan zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 23 a bisa waɗannan dalilai.
A irin bayanin da shi mataimakin shugaban ƙasa ya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP, ya nuna cewa akwai abubuwa da yawa da za a nuna ma kotu domin kotu za ta gamsu ta tabbatar da cewa shi ne ya ci wannan zabe. Abubuwan nan sun kunshi, na farko yawan ƙuri'u da aka soke wanda sun tasan ma 2,700,000, da yawan mutanen da aka cire su a rajista da ba su samu damar yin zaɓe ba wanda sun kai 1,600,000, da kuma yawan mutanen da aka tantance su amma ba su yi zaɓe ba wajen su 750,000. Sannan kuma akwai kurakurai na lissafe-lissafe da aka yi, misali a jihar Ondo suna da 141,000 ne, an ba su 241,000. Duk waɗannan musalce-musalcen suna nan da yawa, wanda da dan Allah in aka je kotu gaban kuliya to za a iya tabbatar da wannan.
A amma shugaban karamar hukumar birnin tarayya AMAC Adamu Abdullahi Kandido ya shiga ayarin masu kira ga dan takarar jam'iyyar PDP kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da ya kai zuciya nesa domin ya kafa abin tarihi.
Yayi abin da demokradiya ta bashi dama, maimako ya hargitsa kasa ayi rikici ba san inda za ta ga kaya ba, ya ruga kotu, doka ta bashi dama ya je kotu. Wannan kuma shine civility, wannan shine mataki na kware na dan siyasa. Ba zai warware wannan dama da ƴan Najeriya suka tabbatar wa Muhammadu Buhari akan wannan shugabancin sa ba. Saboda haka fata na shine tunda ƴan uwa manyan ƙasa suna kira a gare shi ne ya tabbatar da cewa an samu zaman lafiya, to ya dauki matakan da za a samu zaman lafiya na, domin rashin samu zaman lafiya a ƙasar nan a yau zai zamanto mashi shi kansa muguwar tarihi da zai bar wa kansa a ƙasar nan. Saboda haka kira da ake masa yana da kyau ko ya amsa ko kuma ya rungume kaddarar zuwa kotu din a bi kafan kotu da ya sannu da sannu har a kai ƙarshen ta. Bi izinin Allah mun yi imanin cewa ko da an je kotun nan za a bi matakai ne na me ya kawo dalilan faduwarsa, me ya kuma kawo dalilan Muhammadu Buhari ya ci zabe. A ƙarshe kotu za ta gano gaskiya, kuma al'umma za su san cewa lalle Muhammadu Buhari ya ci zaben sa sahihiya, kuma babu wani munamuna, babu wani wuruwuru, babu wani danniya, ba danna haƙƙin kowa ba. Abin nan a bayyane yake, suna da wakilansu a inda ake tattara wannan sakamako, an bayyana kuma a idon wakilansu ne. Kowa ya amince cewa zaben nan gashi da ya kasance, kuma alhamdulillahi al'umma sun hamdala.
Abin jira a gani shine tasirin waɗannan kiraye-kiraye a daidai lokacin da ake nazarin zaben shugaban ƙasar a gabanin na gwamnoni da ƴan majalisun jihohi da ake ganin su ne ke kusa da jama'a. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hagai da Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda taron masu hannu da shuni da ya gudana a wannan makon a jamhuriyar ta Niger domin tattara kudaden yaƙi da illolin canjin yanayi a yankin Sahel ya amince tallafa kudirin ƙasashen da wasu dubban miliyoyin sefa kafin nan da watanni 6 masu zuwa. Saboda haka aka kafa kwamitin da zai bi diddigin wannan alƙawari. Wakilin murya Amurka a yammai, Sulaiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kwanaki biyu aka shafe ana tafka muhawara da nufin ganar da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa akan buƙatar samun haɗin kansu a yakin da ƙasashen yankin Sahel ke shirin ƙaddamarwa da nufin magance illolin canjin yanayi. A cewar ministan kare muhallin jamhuriyar Niger Al-Mustafa Garba, kwalliya ta biya kuɗin sabuli.
To lalle kuma sai mu ce alhamdulillahi, tunda mun kawo bukata wajen neman miliyar guda da kashi 32 bisa 100, kuma Allah ya sa mun samu miliyar har 3 da kashi 41. Sai mu ce alhamdulillahi, guri ta cika, sai dai Allah ya sa kuma a ci gaba da tsarin da aka yi don amfanin jama'a ƙasashenmu waɗanda suke fama da canjin yanayi da hamada.
Rashin cike sharuɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa na daga cikin dalilan da ke hana wa ƙasashe masu tasowa samun tallafin da aka alƙawalta musu. Dalili kenan a wannan jikon aka kafa wani kwamitin da zai bi diddigin abubuwan da taron ya tsayar, in ji Kiri Tinau, jami'in kungiyar ƙasashen renon Faransa, wato Francophonie.
A wannan taron, ga yanda na ga alamar da yanda aka hauda shi, kamar sun ɗauki mataki da cewa ƙasa uku ita ce Burkina Faso da Mali da shugabancin Niger za su ɗauka matakai matuƙa yanda za a yi aje a taro wannan kuɗin. Shi ne suka ba da wata 6. A cikin nan wata 6, batsalar wani bi in masu kuɗi da sunyi suka ce ga abin da zan bada, wani bi ba su hidin matakan da ya kamata a bi a samu wannan kuɗin. Su kuma ƙasashen, wani bi in suka ce ga kuɗin da muke so, ba su da takardu cikakki na zuwa neman wannan kuɗaɗen. Don shi da wannan ƙasa uku aka ce musu za ku tabbatar da an yi takardu a cike na a tayi a neman wannan kuɗaɗen. Kuma ma'aikatoci da dama kamar tamu mun ɗauki alƙalin cewa za mu kama ma wannan ƙasashen uku na su yi takardun cikakki.
Yawaitar ayyukan ta'addanci da kwararar matasan yankin Sahel zuwa Cilani ta ɓarauniyar hanya na daga cikin matsalolin da ake alakantawa da canjin yanayi. Dalili kenan shugabannin ƙasashen yankin Sahel suka dage da neman mafita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barama. Yanzu kuma bari mu ƙara leƙa a Najeriya, inda a jihar Adamawa masana sun nuna bacin ransu na yadda a wasu wuraren ake amfani da addini ko kabilanci yayin zaɓuka, kamar yadda ya faru a zaben shugaban ƙasa. Batun da suke gargaɗin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Umar Duhu, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Arewa maso gabashin Najeriya, ya buƙaci 'yan siyasa da akai zuciya nesa, musamman a wannan lokaci da ake fuskantar zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin a jihohi. Ga hirar da ya yi da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz a jihar Adamawa.
Ku ne 'yan siyasa, menene illar siyasar addini a wannan lokaci?
To, na farko ina so mutanen jihar Adamawa da Najeriya gaba daya su bambanta maganan addini da siyasa. Addini hanya ne na neman rahama wajen Ubangiji, wannan kuma siyasa harkar duniya ne da ake neman shugabanci da ita. Duk wanda ya kawo maganan addini cikin siyasa, aka ja kai wannan zabe da ta wuce na wanda na shugaban kasar ta shude, wallahi ba su yi ma kanmu abu, su ban mu kan adalci ba. Don menene addinin nan an yi shi ko ta wani bangare, amma ya fi bayyana ga gefe daya wadda kuma bata yi kyau ba. Don kana zama da ɗanwanka, kuna cin abinci, kuna kwance gado daya, kuna yawo tare, sai siyasa ta kawo kai, sai wannan sai ashe shi ba musulmi bane kuma shi ba krista bane. To, wannan abun ya yi mun zafi, wadda kuma ni ina gani yana so ya kawo rashin fahimtar juna tsakanin kai da wadda kuke mu'amala. Domin a addinance aka ce makwabcinka shine dan uwanka. Yau in makwabcinka ba musulmi bane, kai musulmi, sannan a ja irin wannan abun da wani ifiska za ku kalli juna. Saboda haka ni kira na ga mutanen Najeriya gaba daya, mu dinga bambanta siyasa da addini. Siyasa kamar da na faɗa abu ne wanda ake nema don a samu shugabanci a mulki mutane. Kuma dole da ka ci zaben nan fa, baka bambanta tsakanin wane ne krista, wane ne musulmi, wane ne ma bai da addini. Duk al'umma naka ne. Don aka ce kai adalci, kuma zaka rantsa akan cewa zaka yi adalci. To, wannan kada ya kamata ya zama mutane ishara kuma a daina maganan addini. General Muhammadu Buhari ya yi kokari ba ta wasa ba. In ka duba kamar ta wuraren mutanen arewacin Adamawa da Borno da Yobe da har Bauchi, an yi zaben nan a inda ake kira, inda aka aje masu gudun hijira. Amma yau mun koma gidajenmu, menene kuma zai sa wani ya sake cewa shi mai girma Janar Buhari shi ne yake kawo maganan faɗa tsakanin makiyaya da manoma? Ai, wannan abun ma ya kamata mutane su yi ma kansu kyawun lalle. Domin me? Ai, wannan abun harkar siyasa ce, kuma wannan abun ya dangana ga rashin adalcin shugabanninmu da suke nan, kananan gundumominmu da sauransu. Idan akwai adalci, za a samu wannan matsalar.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, Americana daga Muhammadu Lalo.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka.
So we're going to confront the national security crisis on our...
We're going to use every tool at our disposal.
If that's not a national security, I don't know what is.
It's not the Iran hostage crisis we faced in 1979.
Yadda ake ta cece kuce kenan tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar ƙasar da Mexico domin samun kudaden da zai gina katanga. Kan wannan batu za mu tattauna a cikin shirin Duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Siyasar Washington ta fanjama cikin wani sabon babin kace na ce, tun bayan da shugaba Donald Trump ya tsallake majalisar dokokin Amurka ta hanyar ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar ƙasar da Mexico domin kalato kudaden da zai gina katangar da ya ce za ta hana kurarra bakin haure cikin Amurka. A wannan sabon takaddama, har da bangaren shari'a, wanda shi zai fayyace mai gaskiya da akasin haka kan wannan kacaniya da ta ƙi cinyewa. Shi dai shugaba Trump ya ce wannan mataki da ya ɗauka ya zama mai dole ne, saboda kamar yadda ya faɗa, akwai bala'in da ke tunkara Amurka akan iyakarta muddin ba a gina katangar ba.
So we're going to confront the national security crisis on our side.
Yace saboda haka za mu tunkari wannan matsalar tsaro a iyakarmu da ke kudanci, domin muna fuskantar matsalar shigowa da muggan kwayoyi da gungun masu aikata manyan laifuka. Kuma ba za mu lamunci haka ba.
Because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable.
To sai dai matakin na Trump ya harzika ƴan bangaren Democrat, kamar yadda ƴan majalisar wakilai Debbie Wasserman Schultz ta nuna.
We're going to use every tool at our disposal to
tace zamu amfani da duk abin da muke da shi domin ya kashe kan wannan iko da ya nuna wanda ba shi da hurumi a kundin tsarin mulki.
Fight him on this unconstitutional power grab.
Ita ma Senator Tammy Duckworth ga abin da ta fada wa shirin ABC This Week na gidan talabijin na ABC.
The president is trying to take the power of the purse away.
Shugaban yana kokarin kwace karfin ikon da doka ta baiwa bangaren majalisar dokoki na kula da asusun kasa. Ai mu takarori ne a gwamnatance.
From the legislative branch, we are co-equal branches of government.
Suma wasu a Republican babarsu a baya ba wajen cacakar matakin ayyana dokar tabacin da shugaba Trump yayi. A wata sanarwa da ya fitar, Senator Thom Tillis ya ce yana ganin ba ayyana dokar tabaci bane maslahar, sannan hakan zai fito da wani sabon salon siyasa. Inda ta yiwu wani shugaban kasa dan bangaren Democrat shi ma ya ce zai amfani da irin wannan mataki wajen aiwatar da wata manufa mai kaushi ta hanyar kaucewa majalisar dokokin. Sai dai wasu na ta yaba matakin da Trump ya dauka. Stephen Palazzo, dan majalisar wakilai ne a bangaren ƴan Republican.
Securing the American border, stopping the criminal aliens, the known people with known terrorist affiliations.
Yace samar da tsaro a kan iyakar Amurka ta hanyar dakile kurara masu aikata manyan laifuka waɗanda ke da tarihin alaka da ƴan ta'adda da safarar ƙananan yara da ƙwayoyi. Idan ba a kira wannan tabbatar da tsaron ƙasa ba, ban san me za a kira shi ba.
In the criminal narcotics, the deadly narcotics that are coming across this our porous border, if that's not a national security, I don't know what is.
To a halin da ake ciki a lokacin hada wannan shiri, kungiyoyi daban-daban na kalubalantar matakin na Trump a kotu, ana kuma sa ran jihar California ma za ta bi sahu. A wata hira da yi a shirin ABC This Week na gidan talabijin na ABC, Attorney General din jihar ta California, Zabia Basira, ya soki matakin ayyana dokar tabacin da Trump ya yi.
This is not the 9/11 crisis that we faced.
Yace wannan ba irin lokacin da aka kawo harin 11 ga watan Satumba bane, ba kuma lokacin da Iran ta yi garkuwa da wasu Amurka bane a shekarar 1979.
In 2001, it's not the Iran hostage crisis we faced in 1979.
Wasu masana shari'a na da yakinin cewa hujjar da Fada White House ta dogara da ita wajen ayyana dokar tabaci ba za ta yi tasiri ba a kotu. Andrew Boyle, lawyer ne a cibiyar tabbatar da adalci da ke nan Amurka.
It is a fundamental component.
Akwai muhimmin sashi a kundin tsarin mulkinmu da ya nuna cewa majalisar dokoki ce ke da iko akan asusun ƙasar nan. Ita ke da iko kan me za a yi da abin da ba za a yi ba. Idan har shugaban ƙasa ya ce ya kasa samun goyon bayan majalisar dokoki wajen gina katanga, ya zagaya ta baya ya yi gashin kansa. Hakan yana zagon ƙasa ga tsarin sa ido da ɓangarorin gwamnati ke yi wa junansu. Sai dai duk da haka, magoya bayan shugaba Trump sun nuna ba sa jin koɗar. Jim Jordan, ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren ƴan Republican.
So yes, it's going to be a slow process. It's going to go to the courts. We understand that. But better to...
Yace lallai za a ga jinkiri, za a je kotu. Mun fahimci haka, amma yana da muhimmanci a fara shari'ar, saboda daga ƙarshe mu samu mu kai ga gaci. A maimakon a ce ba mu ma gwada ba baki daya.
Start that process so that we can ultimately get there than to not start it at all.
A makon da ya gabata ne, majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kaso domin bunƙasa tsaro a kan iyakar Amurkan, ciki har da kaɗan daga cikin kuɗaɗen da Trump ya nema domin gina shinge ba katanga ba. Masu aro da aka mun kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Michael Bowman da Julie Levis Gresham ta haɗa shirin, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Muhammad Lalo, har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo mu anan yana cewa karfe 10:24, wato karfe 4:24 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Tela Malam Madori a jihar Jigawa, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bamu dama da mu yi kira ga ƴan uwanmu matasa da ya kamata mu gudanar da murnar samun nasarar zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana, ba tare da tsokana ko cin mutunci ba, domin kaucewa jefa ƙasarmu cikin rikici. Zaman lafiya ya fi komai daɗi.
ga kuma sakonmu na gaba daga Alhaji Umar Forever Gashuwa inda shi kuma yace salam VOA Hausa kiraye-kirayen da jigajigan wasu mutane a Najeriya suke yi wa Atiku Abubakar rungume kaddara kan sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya da ya gudana yayi daidai sai kuma sako daga Gali Suraj Faki shi kuma yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka ina taya shugaba Baba Buhari murnar samun nasarar lashe zabe da yayi a ƙarshe ina taya shi da addu'a Allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya daukar wa al'ummar Najeriya ga kuma sako daga Shehu Kacalla shi kuma yace Salam VOA Hausa muna addu'ar shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya dauka game da cin hanci da rashawa to amin ga kuma sako na gaba daga Sade Sa'idu Daura ita kuma ta ce fatan alheri gare ku VOA Hausa haba magoyan bayan jam'iyyar PDP mai adawa cece ku ce da kuke akan zaben shugaba Baba Buhari tamkar nada tabarman kunya ne ganin yadda mu talakawan Najeriya an ba mu abin da muke so sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Bashir Kansala mai tukunya bakin kasuwa Darin Daji a Jihar Kebbi shi kuma yace salam sashin Hausa na muryar Amurka hakika sake lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya karo na biyu da shugaba Muhammadu Buhari yayi bai zo mana da mamaki ba domin mu al'ummar Najeriya mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari ke tafiyar da mulkin ƙasar nan Allah ya taya Baba Buhari riko to amin
to madal a gaida Hadiza Kiyar yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku
a takaice an ci gaba da jin ƙarar harbe-harben bindiga a babban birnin Somalia har zuwa yau Juma'a kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hare-haren bama-bamai har guda biyu a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Mogadishu da ke da yawan cunkoson jama'a jami'ai sun ce mutane aƙalla 20 aka kashe wasu su 40 kuma suka jikkata a hare-haren bama-baman da kuma faɗa tsakanin 'yan bindiga da dakarun tsaro da aka yi Ƙungiyar Al-Shabab wadda ke da alaƙa da Al-Qaida ta ɗauki alhakin kai harin. Sudan ta kudu ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutane aƙalla 7 a watan Fabrairun da ya gabata. Adadin da ƙungiyar Amnesty International ta ce ke nuna an kashe mutane da yawa a cikin shekarar 2018 a ƙasar da ke gabashin Afirka. Duka mutanen da aka kashe maza ne a cewar ƙungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama kuma uku daga cikinsu 'yan gida ɗaya ne. A wata sanarwa da kungiyar ta Amnesty ta fidda yau Juma'a ta bayyana cewa boye aka aiwatar da hukuncin kisan kuma ba a sanar da iyalan mutanen ba abinda ake shirin yi sai dai kawai suka tsinci labarin an kashe 'yan uwansu. Duk da cewa tattaunawarsu ta lalace a Vietnam a cikin makon nan da alamu shugaban Amurka Donald Trump bai dauki wani abu da zafi ba akan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tunda ya kira shi shugaban kwarai. A wata hira da Sean Hannity na gidan talabijin ɗin Fox News da aka yi a birnin Hanoi, wadda aka kuma nuna a talabijin da daren jiya Alhamis, Trump ya bayyana Kim a matsayin mutum mai tunani, wanda kuma ba ka iya cewa ga inda zai dusa. Trump ya kuma faɗi cewa Kim na birge shi, haka shi kuma Kim ɗin Trump na birge shi. Wasu mutane na cewa haba don me zai birge ka? Na ce masa dan me ba zai burge ni ba a cewar Trump ya kuma kara da cewa su duka biyan suna samun fahimtar juna. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren hotel din Metropole an kuma shirya wani biki don sanya hannun da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi a wasu yarjejeniyoyi amma kuma cikin gaggawa aka soke duka bukukuwan.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda zamu bude layukan ku kira ku bayyana muna ra'ayinku yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Teddy Abedi da ya hada shirin da bada umarni sai injin namu can ni ne naku Abdul Aziz Azri Toro ke cewa muni lafiya daga birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin yau da gobe shirin matasa.